인기치에가라우카죽도미나가라와님가야칼모민바아암말카죽도미나하루와니소자야마레카마이체토죽도미나소메니나이테다시완다잠바얼돈판서라이포피나 I am nothing without you, empty without you, Lord. And you came to fill me up. 카체체니카바니라이라이켜우타나다워미오이사람마리암메잔이파란타마카라이They kept asking da wane ke ta kama na ce da su ina da sarki na gari They kept asking wane ne sarki na na ce da su isa mai ba da rai mai ciyar da ni mai makon in ciyar da shi oh sarki na gari ban isa ka zo wuri na ba amma idan ka yi magana ruhu na kwa zaya warke oh mai ceton raina ban isa ka zo wuri na ba amma idan ka yi magana ruhu na kwa zaya warkeDon't I can't check to